الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ودي أتبت الله تبارك وتعالى لدك من دنجي نيبو mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata uku ga watan Rajab shekara ta 1439 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 20 ga watan uku shekara ta 2018 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna al-aqidatu tahawiyya na al-shaykhul imam abu ja'far ahmad ibn muhammad ibn salama al-tahawi rahimahullahu ta'ala kafin darasi ne ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata wai mutum ne ya sha kayan mali misali ya sha giya kuma ya saki matarsa ta saku a fatawar wasu daga cikin magabata jumhurin malamai sun tafi akan cewa ta saku tare da cewa daga cikin magabata akwai waɗanda suka tafi akan cewa in har mayan ya kai matsayin hankalinsa kwata-kwata ya gushe ko da rami ne yana iya fadawa ko da wuta ce yana iya fadawa cikin da suka ce to a irin wannan hali bata saku ba an gane ko su kuma galibi mashayan mu a yau in sun yi maye in bulala ka dauko ya san cewa ba kayan wasa bane zai fita da gudu to a irin wannan yanayi duk shegantaka ce duk wanda ya saki matar shi ta saku kar ma mutum ya ce ya sha kayan maye su ma waɗanda suke bayanin akan cewa bata sakun ba inda hankalin kwata-kwata ya gushe ko da rami ne zai iya fadawa bai san ba cewa da haka su shi kwaɗin kamar misali abu ne wanda Allah ya halitta mutum ya sha ba don ya yi maye ba wannan abu ya sa ya yi maye hankalinsa ya gushe wani in ya saki matar shi bata saku ba kamar misali mutum ya sha magani ba don ya yi maye ba wannan magani sai ya sanya shi maye to a irin wannan yanayi idan ya saki matar shi bata saku ba don haka su waɗanda suka tafi akan cewa ko da hankalin ya bushe ta saku saboda hukuba ce a yi masa hukuba akan ya ketare doka ta Ubangiji subhanahu wata'ala ya sha abinda Allah ya haramta masa ko da kasancewar kenan wato inda ya saki matarsa a wannan yanayi kawai ta saku to mun yi bayani akan shi a darasi na jiya an yi tambaya akan nam wai dangane da azumi uku da ake yi wannan alkamis ta farko da juma'a da asabar wai na farkon watan Rajab wanda za a ba mutum ibada ta shekara 900 mun yi bayanin dukkan hadisan da suka zo game da fadila ta watan Rajab babu daidai da hadisi daya wanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga hadisan ƙarya sai hadisai waɗanda suke bai kuma inda aka cika samun waɗannan hadisai daman da tattafai ne wanda malamai sun ce a kiyaye su a yi nesa da su irin su nuzhatul majalis irin su durratun nasihin irin su tanbihul gafilin irin su qurratul uyun irin su ar-raudul fa'id irin su ihya'u ulumuddin galibin su littattafai ne waɗanda aka lauce su da hadisai waɗanda suke na ƙarya inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake dakatar da hannuwansa wato idan ya yi kabbara yakan dabrantar da su da kafadunsa wani lokaci yakan dan daga sai ya kai gefin yatsotsinsa kenan suna dabrantar shine wato fatar kunnensa furu al-uznai kenan haka ko kuma haka sukan zo har daidai kusan nan wani lokaci shine yanda ake daga hannu dabra da kafadu wani lokaci kuma yakan daga har sai ya kai sun dabranci kenan nan fatar kunnensa darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato mun tsaya karshen gabar da malam ke faɗa wa nara al-jama'ata haqqan wa sawaban wal furqata zaygan wa azaba malam Allah ya ji kansa yake cewa kamar yanda bayanin ya gabata yace muna kudirin wato shine haduwa gu daya jama'a ta mu'minai su zamanto tsintsiya madaurin ki daya yace haqqan wannan shine gaskiya a iya kudirin wa sawaban kuma shine al'amari wanda yake dacece kenan sai yace wal furqata yace muna kudirce al furqa rabuwar kai zaygan malam yace batace wa azaban kuma azabace kamar yanda muka yi bayani a baya lafazin wa nara anan ma'anarsa shine ai wa na atakidu domin shi fi'il wanda yake na ra'a idan yayi ta'addi ila mafulai ma'anarsa shine itaqada kamar yanda ubangiji ta'ala ke cewa innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba ad-damirul awwal shi wannan wato al-maf'ulul awwal kenan huwa ad-damir innahum yarawnahu ba'ida ba'ida shine wato al-maf'ulus sani kamar yanda anan al-jama'a shine al-maf'ulul awwal haqqan wato shine al-maf'ulus sani ai wa na'taqidul jama'ata haqqan wa sawab muna kudirin wato hadin kai jama'a ta mu'minai su dunkule su zama tsintsiya madaurin ki daya wato shine gaskiya kuma shine al'amari wanda yake dacece sai yace wal furqata zaygan wa azaba yace rabuwa wato rarraba yace zaygan ita ce bata wa azaban yace kuma azaba ce wato kasancewar mun yi bayani a baya bayan da za a yi jama'a su samu haduwar kai su dunkule su zama tsintsiya madaurin ki daya dole sai sun koma karkashin karantar wadda manzannin Allah suka zo da ita kenan ba abin da zai hada kan al'umma a yau face bin alqur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sau da gaba kamar yanda alqur'anin nan da sunna sune suka hada kan mazanjiya suka zama uwa ɗaya uba ɗaya ɗan uwan juna masu kaunar juna masu taimaka ma juna to haka a yau babu abin da zai hada kan jama'a face komawa karkashin bin alqur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda ubangiji ta'ala ya mana umarni game da haka fadassa wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu ku yi riko da igiyar Allah gaba ɗayan ku kada ku rarraba. Igiyar Allah kuwa shine Al-Qur'ani. Abinda ke bayyanar da abinda Al-Qur'ani ya kunsa ita ce sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan haka wannan ita ce hanya wadda take daya-daya ta samun haduwar kan jama'a kenan bin Al-Qur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan wato rabuwar kai ta jama'a shi kuma ba komai ba ke haddasa shi ba komai bane sababinsa illa saba ma annabawan Allah subhanahu wa ta'ala. Duk lokacin da jama'a suka kauce ma wannan tafarki madaidaici, kowa ya kata gabansa ya bi son zuciyarsa da ra'ayinsa, to bayan da za a yi a samu haɗin kai, iya abin da zai biyo baya shi ne rabuwar kai ya zamanto ana yaƙar juna. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyana mana haka a cikin hadisi ingantacce na cikin sahihai, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'atu minhu mastata'tu fa inna ma ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma na haitukum anhu fajtanibu, duk abinda na hane ku game da aikata shi manzon Allah yace fajtanibu ku nisance shi. Wa ma amartukum bihi, duk abinda na umarce ku da shi manzon Allah yace fa'atu minhu mastata'tu, ku aikata wannan abu gurgudan iyawar ku. Sai yace fa inna ma ahlaka alladhina min qablikum, ku san da cewa kadai abin da ya hallakar da wanda ke gabaninku na al'ummu kasratu masailihim, manzo Allah ya ce yawan tambayoyinsu, tambaya mara amfani ta neman kurewa. Abu kafin ya faru mutum ya ringa famar wai in abu kaza ya faru to kuma yaya za a yi, in kaza ya za a yi abin da bai faru ba, to irin waɗannan tambayoyi kwata-kwata ba sa halatta. Sai ya ce waqti lafuhum ala anbiya'ihim, kuma da sabawa da sabawar da suke ma annabawansu. Kaga kenan saba ma annabawan Allah, wannan shine sababin abin da ke kawo rabuwar kai tsakanin jama'a kuma ya haddasa gaba da kiyayya. Don haka malam yace wal furqata zaigan wa azaba, wato muna kudirin cewa rabuwar kai malam yace bata ne kuma wa azaban, azaba ce wadda take ta musamman. Saboda duk lokacin da jama'a ya zamanto kanta ba a haɗe ba yake, to kowa yana cikin bala'i da musiba. Za mu tashi gaba ta gaba. قال المصنف رحمه الله تعالى: ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ورديت لكم الإسلام دينا وهو بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعديل وبين الجبر والقدر وبين الأمن والقياس، فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة، ونهن منهم براء وهم عندنا ضلال وأرضياء، وبالله الإسمة والتوفيق. ما لم الله يجيك أنسنا فداه ودين الله في الأرض والسماء واحد واتو الدين الله وان دي يددشي يأمن شي مسا الدين دزي أمباني ميشي أنان دونيا كافي مكوما سلاهرا واحد الدين ني دايا دايا في الأرض والسماء واتو أسما دكسا duwan al'amari da za a kiraye shi da sunan addini koma bayan musulunci to wannan kiranye ne a hakika ba addini ba a gane ko don haka duk sauran waɗannan addinai da ake ce musu addinai to wannan dan a bambanta tsakanin farar tsakuwa da azurfa a bambanta tsakanin dandama da dan kabewa a san menene addini a hakika menene addini na gaskiya da haka shine yace wa dinullahi fil ardi was samai wahid addinin Allah a sama da ƙasa addini ne daya daya wa huwa dinul islam malan yace shine addinin musulunci qala Allah ta'ala ubangiji ta'ala ya faɗa innad dina indallahi al islam lalle wato addini agun Allah wato shine musulunci musulunci shine addini agun Allah subhanahu wataala shi kadai ne Allah ya yarda da shi a matsayin addini wanda zaka kusanci shi da wannan addini ya karba ka ci amfanin sa a nan duniya kafin makoma ka lahira wa qala ta'ala ubangiji ta'ala ya faɗa wa raditu lakum liislam dina na yaddan muku da musulunci a matsayin addini musulunci shi kadai ne wanda Allah ya yarda ya amince a matsayin addini amma duk wasu sauran addinai ubangiji subhanahu wataala bai yarda da su bai amince da su ba dan haka wannan yana nuna mana kasancewar wato a aqidar ahlus sunna wal jamaa dole ne ka kudurce cewa musulunci shi kadai ne addini duk wasu addinai da ake kira su da sunan addini kar ka dauke su a matsayin addini in ka yarda da cewa akwai wani addini wanda zai amfani mai shi a gobe kiyama ko baya ko ma bayan musulunci to wannan mutum ya kafirta saboda musulunci shi kadai ne addinin da Allah ya yarda da shi a matsayin addini dan haka ubangiji ta'ala ke fada wa man yabtagi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin duk wanda ya nemi wani addini koma bayan musulunci ubangiji ta'ala yace falan yuqbala minhu ba za a karba masa wannan addini nashi a gobe kiyama sannan kuma yana daga cikin tabbabi wanda makomar su ita ce wuta to dan haka wannan akwai hadari wanda yake na gaske ga wasu ƴan uwa musulmi waɗanda ba su samu wayewa akan karantarwa ta addini sukan ɗauki cewa sauran waɗannan addinai da ake tare da su kiristanci da yahudanci da sauransu har ƴan buri ma wai ana ƙudurin cewa wai ai kowa wai Allah yake bauta ma duk wani addini koma bayan musulunci ba Allah ba suke bauta ma shaidani suke bauta ma mai bautar Allah a hakika shine wanda yake mai addinin musulunci musulunci kuma wanda yake atace kadai ta Allah subhanahu wataala da ibada to dan haka shine sai malam yake bayyana mana kuma tare da cewa shi wannan musulunci annabawan Allah gaba ɗayan su wato da musulunci suka zo tun daga farkon su annabi Nuhu farkon manzanni har izuwa cika makin manzanni gaba daya fiyayyen halitta annabin mu annabin rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaba daya su da musulunci suka zo dan haka wani yahudanci da kiristanci wannan addini ne wanda yake kirkire annabi Isa alaihi salam da musulunci yazo kamar yanda annabi Musa alaihi salam shi ma da musulunci yazo nassi na alqur'ani ya tabbatar mana da haka can cikin suratu Yunus annabi Musa alaihi salam ubangiji ta'ala yana mana hikayar fadarsa wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin haka can ubangiji ta'ala na fada dangane da wato mabiyan annabi Isa qala la hawariyuna nahnu ansarullahi amanna billahi wa shahad bi anna muslimun Don haka da Yahudanci da Kiristanci dukkansu addinai ne waɗanda suke kirkire, wanda a yau fama ake a gamsar da jama'a su ga wai su yarda su amince cewa da Kiristanci da Yahudanci addinai ne daidai suke kamar yanda Musulunci matsayin addini ne, to fama ake sai an gamsar da Musulmi su ɗauki cewa waɗannan su ma addini ne suke Allah suke bauta ba. To in har ka yarda da cewa Kiristanci da Yahudanci addini ne, to mutum ya bar Musulunci, saboda Allah bai yarda da wani addini wanda za a kusance shi da shi ya amfani mai shi in ba Musulunci ba. Kamar yanda anan ya ce inna ad-dina indallahi al-islam, lalle Musulunci abun Allah shi ne addini. Kina duk wani abu wanda yake koma bayan Musulunci abun Allah ba addini ba ne, shirme ne da hayaniya. Don haka kuma ya ce waraditu lakum al-islam dina, na yarda muku da Musulunci a matsayin addini. Don haka kuma ya ce wa man yabtagi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Shine sai ya ce wa huwa bainal ghuluwi wat taqsir, wato shi Musulunci wato yana tsakanin zurfafawa da takaitawa. Shi Musulunci wato tsaka-tsakiya ne, babu wuce makaɗi da rawa, babu wuce gona da iri, kuma babu kasa kai inda ake buƙatar a kai. Don haka Ubangiji Ta'ala ya ambaci wannan al'umma cewa al'umma ce wasadiyya, wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasadan litakunu shuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. Don haka shi Musulunci babu zurfafawa, ma'ana shine wuce gona da iri. Sannan kuma shi Musulunci wato babu takaitawa, ma'ana kasa kai inda ake buƙatar a kai. Shine malam yace wa huwa bainal guluwi wa taqsir, yace Musulunci yana tsakanin zurfafawa wato wa taqsir wato da takaitawa. Kenan shi babu zurfafawa, kuma sannan babu takaitawa, kasa kai inda ake buƙatar a kai. Don haka Ubangiji Subhanahu wa ta'ala waɗanda suka gabace mu na al'ummu, musamman ahalul kitabi, Ubangiji Ta'ala ya hane su game da zurfafawa a cikin addini, kamar yanda yake cewa ya ahalul kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq, ya ahalul kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Ubangiji Ta'ala ya ce ya ku mazawwal littafi la taghlu fi dinikum, Ubangiji Ta'ala ya ce kada ku zurfafa game da addininku, wala taqulu 'ala Allahi illa al-haq, kar ku faɗi wata faɗa ku jingina ma Allah face faɗa wadda take ta gaskiya. Kuma haka a cikin suratul Ma'ida Ubangiji Ta'ala na faɗa qul ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum ghayra al-haq, ce da su ya kuma zawwa littafi kada ku zurfafa a cikin addinin ku ghayra al-haqi, ga abin da yake ba gaskiya ba. Kaga wannan duka hani ne Ubangiji Subhanahu wa ta'ala yake ma bayin sa game da zurfafawa a cikin addini. Shi mumini iya inda aka tsida shi, tunan ya zama wajibi ya tsaya. Don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hane mu game da irin wannan zurfafawa, yake cewa iyyakum wal guluwa fa innal guluwa ahlaka man kana qablakum aw kama qala, maza Allah yace ku kiyaye zurfafawa, shine wuce makadi da rawa. Domin zurfafawa a cikin addini, maza Allah yace shi ya halakar da wanda ke gabanin ku. Don haka kamar yanda hadisi yake cikin sahihain, riwaya ta Aisha matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya kara mata yadda, take cewa wasu jama'a daga cikin sahabbai Allah ya yarda da su sun taho sun je sun tambayi matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da aikin sa da yake yi a cikin gida, ma'ana ibadar sa wanda yake yi a cikin gida. Saboda wanda yake yi a fili a gaban jama'a galibi sun fahimta, to amma suna so su san wai menene manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi na ibada a goye a nan gida. A lokacin nan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka faɗa musu iya gwargwadon ayyuka na ibada da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi a cikin gidansa. kamar yadda yake cikin wata riwaya shine sai ya ce faka annahum taqalluha kace sun ga kankantar wannan ibada da manzon Allah yake a cikin gida suka ce ina mu ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya gafarta masa abin da ya gabata na zanubansa da abin da ya jinkiri wasu daga cikin su sai suka dau alƙawari ma'ana wani daga cikin su sai ya ce la akulu lahama yace daga yau ba ni ba cin nama daga yau na dena wani daga cikin su sai ya ce la atazawwaju nisa yace maganar aure ma bata mata so ba wani shi kuma sai ya ce la anamu ala firashi daga yau bacci akan shimfiɗa yace an kare ba ni ba bacci akan shimfiɗa wannan alwashi da suka ci ma kansu sai labari ya cimma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya samu labari game da su waɗannan jama'a da irin alwashin da suka ci ma kansu manzon Allah ya yi huduba yar jajjaba manzon Allah yake cewa ma balu aqwamin yaqulu ahaduhum kaza wa kaza lakinni asumu wa uftir wa ana wa akulu lahma wa atazawwaju nisa kamar rage ba an sunnati falaisa minni manzon Allah ya ce me yasa wasu jama'a wato ɗayansu ya ce ni kaza zan yi ni kaza zan yi ni kaza zan yi manzon Allah ya ce lakin ni asumu wa uftir sanade ni ina azumi wa uftir kuma ina aje azumi an gane ko wa anam manzon Allah ya ce kuma ina bacci kenan yana tashi cikin dare yayin sallah kuma yana kwantawa yayin bacci ya huta sai ya ce wa akulul lahma manzo Allah yace kuma ina cin nama wa atazawwaju nisa manzo Allah yace kuma ina auren mata ma'ana ina kusantar su sai ya ce faman ragiba an sunnati duk wanda ya kiyamaci sunnata falaisa minni manzo Allah yace baya daga cikin mabiyana kaga anan menene suke nufi waɗannan jama'a shine zurfafawa a cikin addini iya inda Allah ya tsida ka ka ki tsayawa ka wuce iyaka da sunan cewa so kake wai sai ka zurfafa sai ka kusanci Ubangiji subhanahu wata'ala da wani abu abinda Allah bai shar'anta maka shi to wannan shine sawabin tabewa da halaka kamar yanda dama ayi ta bili a zurfafawa ce a cikin addini mutum yana ganin cewa abin da aka shar'anta masa wai bai wadace shi ba sai ya zo da wani abu don haka a nan maganar ka hana kanka cin nama ko ka hana kanka aure ko ka hana kanka bacci da abin da ya kama da haka wannan duka zurfafawa ce a cikin addini don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan hadisi wato ya nuna mana cewa yana yin azumi kuma sannan yana hutawa ya aje azumi yana tashi a cikin dare yayin sallah kuma yana bacci sannan yana cin nama sannan kuma yana kusantar iyalinsa sai yake cewa duk wanda ya kiyamaci sunnata wato baya daga cikin mabiyana to dan haka shi musulunci kamar yanda malam ya faɗa anan yake cewa wa huwa bainal guluwi wat tafsir wato yana tsakanin zurfafawa wato da takaitawa yanzu misali mutumin da zai hana idansa bacci ya ce kawai shi duk dare na Allah tun farkonsa har ƙarshe kawai kwana zai yi yana sallah kaga wannan ya zurfafa ya zurfafa ko kuma ka ce rayuwarka kawai kai kullun azumi ka zurfafa kai bacci ka huta sannan ka tashi kuma kai nafilinka kai azumi kuma sannan hando ka samu wasu kwanuka ka huta sannan kuma kai wannan shine wato abinda Allah subhanahu wata'ala yake so dawwama akan aiki na ibada yau da gobe ba kai da yawa ba ka wasa dan haka ba a buƙatar mutum ya dora ma kansa abinda ya wuce karfinsa sannan malam yace wa bainat tashbihi wat ta'dili wato musulunci wato yana tsakanin a bangaren abinda ya shafi aqida kenan wa bainat tashbihi wat ta'dili tsakanin kamanta Allah subhanahu wa ta'ala da halittunsa wata aqili wato kuma da kore masa abinda ya tabbatar ma kansa domin a iya abinda yake aqidar ahlus sunna wal jama'a shine siffanta Allah subhanahu wa ta'ala da duk abinda ya siffanta kansa da shi na sifofi da sunaye a cikin alqur'ani ko abinda manzon shi sallallahu alaihi wa sallama ya siffanta shi da shi ba tare da kamanta shi da halittunsa an gane ko kamar yanda wasu suke yin haka sune al-mushabbiha suna kamanta sifofin ubangiji subhanahu wata'ala da sifofi na halittunsa shine suke cewa Allah yana ji inna lillahi sam'an sai su ce ka sam'ina wa lahu basaran ka basarina wa lahu wajhan ka wujuhina ta'ala Allahu amma yaqulu adh-dhalimuna uluwan kabira wai Allah yana ji kamar yanda muke ji kamar ma'ana irin jin mu Allah yana gani kamar yanda muke gani Allah yana da fuska kamar yanda muke da fuskoki to wannan kamanta Allah subhanahu wata'ala da halittunsa wannan kafirci ne saboda me yasa ubangiji ta'ala ya kore ma kansa kamantacce ne ya da halittu kamar yanda yake cewa laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir to shine anan malan yace wa bainat tashbihi musulunci yana tsakanin kamanta ubangiji subhanahu wata'ala da halittunsa wata adili kuma da wuhintar da abinda Allah ya tabbatar ma kansa kamar yanda wato wasu jama'a sune al-jahmiya da sauransu sun kore ma ubangiji subhanahu wata'ala sifofin da ya tabbatar ma kansa to da haka shi kuma a takaice musulunci shine ka tabbatar ma ubangiji subhanahu wata'ala duk abin da ya tabbatar ma kansa na sunaye da sifofi ko abin da manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar masa na sunaye da sifofi sannan ka kore masa duk abin da ya kore ma kansa na sunaye da sifofi da abin da manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya kore masa ba tare da kamanta shi da halittunsa kuma ba tare da wuhintar da waɗannan sunaye nashi da sifofinsa dan haka a aqidar ahlus sunna wal jamaa duk abin da Allah ya tabbatar ma kansa na sifa sai mu tabbatar masa mun yi imani Allah yana ji yana gani amma mun tabbata jin Allah subhanahu wata'ala da ganinsa ya sha bamban da jin mu ya sha bamban da ganin mu shi kadai ya san hakikanin yanda jin sa yake kuma shi kadai ya san hakikanin yanda ganin sa yake mun tabbatar da cewa ubangiji ta'ala yana da fuska fuska wadda ta dace da girman sa kamar yanda yake kullu shay'in halikun illa wajha kamar yanda ya faɗa kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram amma shi kadai ya san yanda fuskar sa take shi kadai ya san yanda fuskar sa take kamar yanda mun yi imani Allah yana da hannuwa hannuwa wadanda suka dace da girman sa hannaye guda biyu kamar yanda yace bali ya da kuma basuqatani yunfiqu kayfa yasha kamar yanda yace ya iblisu ma mana aka anta sujuda lima khalaqtu bi yadayya kamar yanda ya fada wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al-qiyama was samawati matwiyatun bi yamini kamar yanda ya kuma fada innal ladina yubayyi'unaka inma yubayyi'una allaha yadullahi fawqa aydihim kamar yanda ya fada awalam yaraw anna khalaqana lahum mimma amilat aidina an'aman fahumlaha malikum to amma sanin hakikani da kaifiyar yanda hannayen Allah subhanahu wata'ala suke wannan na gare shi kamar yanda yace mana laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir kamar yanda ya kuma fada wa lam yakul lahu kufuwan ahad to shine anan malan yace wa bainat tashbihi wat ta'dili wato musulunci yana tsakanin kamanta sifofi na ubangiji subhanahu wata'ala da sifofin halittunsa wata adili kuma da wuhintarwa kenan ba maganar ka kamanta Allah da halittunsa kuma ba maganar ka kure masa abin da ya tabbatar ma kansa kenan musulunci tsakatsakiya ne ya tabbatar ma ubangiji subhanahu wata'ala duk abin da ya tabbatar ma kansa na sunaye da sifofi amma kuma ya kore kamantacce ne ya ta ubangiji subhanahu wata'ala da halittunsa shine sai malam yace wa bainal jabari wal qadar wato sannan wato shi musulunci tsakanin aljabr wal qadar aljabr wato akwai wata firka wadda ake kiranta aljabariyya sannan akwai alqadariyya su aljabariyya sun tafi akan cewa shi bawa duk abin da yake aikatawa da don maganganunsa kawai tursasa shi ne yake tamkar wato gashin tsuntsu ne a inda iska take kadawa sai yanda ta rauda shi tamkar gawa ce a hannun mai wanke ta sai yanda ya juya ta duk abin da kai da aiki na kwarai da aiki wanda yake na sako to wannan tilasa ka ne aka yi, kawai juya ka ne aka yi, ba ka da naka a ciki. Su haka suka tafi, su aljabriya. Kenan duk abin da bawa ya aikata da na alkhairi da na sharri, wannan ba iya son kansa bane, ba shi bane bai, kawai tuka shi ne ake sai yanda aka yi da shi, tamkar gawa a hannun mai wanke ta. Su kuma alkadariya, wannan sun kore alkadari na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kawai dan adam abin da ya aikata shi ne ya aikata ma kanshi, ba Allah bai halicci wannan aiki, a shi shi ne ya aikata. Su alkadariya kwata-kwata sun kore alkadari na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, cewa duk abin da mutum ya aikata kawai ba Allah bane ya kaddara masa, cewa shi ne a karan kansa kenan ya halitta ma kansa wannan aiki. To don haka shi musulunci ya tabbatar da alkadari na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kuma shi ma bawa yana da aiki nashi, yana da kasubu wanda yake nashi, amma duka yana ƙarƙashin alkadari na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Don haka Ubangiji ta'ala ya ce, wallahu khalaqakum wa ma ta'amaluna, Allah shi ya halicce ku, ya halicci duk abin da kuke aikatawa. Kenan don haka kenan abin da muke so mu gane a aqidar ahlus sunna wal jama'a, kamar yanda bayanin ya gabata, wato duk abin da bawa ya aikata wannan kenan aikinsa ne, kuma halitta ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Shi ya tsururci aikinsa, wa'an alkhairi ne ko sharri, to amma kuma asali gaba ɗaya halitta ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kenan kaga bayna al-jabri wal qadr, su aljabriya sun tafi akan cewa kwata-kwata kawai ba naka, duk abin da bawa ya yi bashi da nashi kawai tuka shi ne ake. In mutum ya sha giya, in mi ya yi kawai Allah ne ya kaddara mu, shi ne kawai ya sanya shi haka. In aiki na kwarai ya yi sanya shi ne aka, in aiki na banza sanya shi aka, shi bayyada nashi. To don haka shi kuwa aqidar ahlus sunna wal jama'a, komai da muke aikatawa wannan aikinmu ne, tsururinmu ne, na alkhairi ne ko na sharri ne, amma kuma asali da alkhairi da sharri da muke aikatawa gaba ɗaya Ubangiji ta'ala ne ya halicce su. Sannan malam sai ya ce, wa bainal amni wal qiyas, kuma musulunci yana tsakanin amincewa ta dala ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kuma da yanke kauna game da jin kansa. Saboda daman shi, kamar yadda bayani ya gabata, abinda ake buƙatar mumini ya kasance a kansa, ya gina ibadarsa a kanta, wato shi ne al-khawfu wa raja, tsoron azaba ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kuma da kwaɗayin rahamarsa. Kamar yadda tsuntsu bayan da za a yi ya tashi sama, tashi wanda yake kyakkyawa dole sai da fuffuke biyu. Idan ya zamanto fuffuke ɗaya, da fuffuke ɗaya bayan da za a yi tsuntsu ya tashi kamar yadda ake buƙatar ya tashi, to haka ibada ba ta samun karɓuwa a gun Ubangiji subhanahu wa ta'ala, sai in mutum ya gina ta alal khawfi war raja, kenan akan tsoron azaba ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kuma da kwaɗayin rahamarsa. Kamar yadda bayani ya gabata, annabawan Allah subhanahu wa ta'ala akan haka suke, kamar yadda a can cikin suratul anbiya Ubangiji ta'ala da ya zano annabawa har aka zo kan Zakariya alayhi salam da ɗan shi Yahaya. Ubangiji ta'ala ke cewa wa Zakariya idnada rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawja innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana ragaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Ash-shahid, Ubangiji ta'ala ya ce, wa yad'unana ragaban wa rahaba, suna bauta mana dan kwaɗayin rahamarmu, wa rahaba, kuma dan tsoron azabarmu. Kuma haka can cikin suratul Isra, Ubangiji ta'ala na faɗa, kulilul ladzina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa dhurri ankum wala tahwila ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasila ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azaba inna azaba rabbika kana mahzura. Haka in ka koma cikin suratul A'raf, wad'uhu khawfan wa tama'a, wad'uhu khawfan wa tama'a, ku bauta ma Ubangiji, ku roke shi khawfan, halin kuna masu tsoron azabarsa, kuma halin kuna masu kwaɗayin rahamarsa. kuma haka can yake fada innama yu'minu bi ayatina allazina idza zukiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Haka a can cikin suratul zumar, amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Da haka yace wa bayna al-amni wal qiyas, kenan musulunci yana tsakanin amincewa ta lalata ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kar mutum ya amince ma ta lalata ubangiji subhanahu wa ta'ala cewa kai ta saba masa, kai ta saba masa, ubangiji ta'ala ya kyale. Iya abin da ya zama wajibi akan bawa, kar ya amince ma ta lalata ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kowa ya tabbatar da cewa Allah na ga madakata. In kai abin da ka saba masa, to kai gaggawa ka koma zuwa gare shi da tuba. Sannan wal iyas, da yanke kauna game da jin kansa kenan. Duk aikin da zaka aikata na sabo, to karka yanke kauna game da jin kan Allah subhanahu wa ta'ala. Kai dai ka kyautata zato da ubangijinka subhanahu wa ta'ala, ka tuba zuwa gare shi. Dan ba kowa yake yanke kauna game da jin kan Allah subhanahu wa ta'ala sai wadanda ba su da rabo a gobe kiyama. Kamar yanda yake cewa innahu la yai asmir rauhillahi illa alqaumul kafirun, ba wanda ke yanke kauna game da jin kan Allah sai mutane wadanda suke kafirai, sai wadanda suka kafirce ma ubangiji subhanahu wataala, su kadai ne suke yanke kauna wato game da jin kansa. Shine yace wa bainal amni wal iyas, wato musulunci yana tsakanin wato amincewa ta lalata ubangiji subhanahu wataala wal iyas, wato da yanke kauna. Don haka duk girman laifin bawa kar ya yanke kauna game da jin kan ubangijinsa, kamar yadda Allah ya hane mu game da haka a fadarsa, qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Shine sai malam ke cewa wa hadha fa hadha dinuna, yace wannan fa shine addininmu, wa atiqaduna, kuma wannan shine kudurinmu, ma'ana shine aqidarmu, zahiran wa batina. Malam yace a bayyane da koye. An gane ko abinda muka ambata ma'ana a cikin wannan littafi? Ishara anan tana komawa zuwa abinda ya ambata tun daga farkon littafin har zuwa nan abubuwan da muka karanta a baya. Malam yace fa haza, wannan abin da muka ambata muku tun daga farkon littafin har zuwa nan. Malam yace dinuna shine addininmu, wa atiqaduna kuma shine aqidarmu, zahiran wa batinan, yace a bayyana da koyi. Kenan kamar yanda a cikin zuciyarmu, a zahirin al'amarinmu haka ne, yace a zuciyarmu ma haka ne, shine aqidarmu. Yace wa nahnu bura'u ila Allah ta'ala min kulli man khalafa alladhi zakarnahu wa bayyanahu. Malam yace mun kubuta zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala game da duk wanda ya saba ma abinda muka ambata muka bayyana. Kenan duk abinda muka ambata anan da duk abinda muka bayyana, duk wanda ya saba ma wannan al'amari, yace to mun kubuta ba mu ba shi, mun koma zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala, mun raba hanya da shi. Shine yace wa nahnu bura'u ila Allah ta'ala, yace mu masu kubuta ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, ma'ana mun raba hanya da man khala min kulli man khala alladhi zakarnahu wa bayyana, game da dukkan wanda ya saba ma abinda muka ambata muka bayyana a wannan littafi. Malam yace wa nas'alu Allah ta'ala, muna roƙon Allah mai girma da daukaka, an yusabbitana ala al-imani, wato ya tabbatar da dugadugarmu akan imani har zuwa mutuwarmu. Shine yace wa yaktima lana bihi, ubangiji ta'ala ya cika ajalin mu wato da shi. An gane ko shi imani, ubangiji ta'ala ya cika ajalin mu, karshen kwanukan rayuwarmu, ma'ana Allah ya cika mana akan imani. Wa ya'simana min al-ahwa'il mukhtalifa, ma'ana yace muna roƙon Allah ya kare mu game da wato soyayyen zukata al-mukhtalifa wadanda suke masu sabani wanda sun saba ma al-Qur'ani da sunna kowa ya kadi gaban sa wal ara'il mutafarrika malan yace da ra'ayika wadanda suke mabambanta wanda yazo da ra'ayin sa wanda yazo da ra'ayin sa wanda yazo da ra'ayin sa kuma dukkan ra'ayin sun sha babba saboda damar duk ra'ayi ra'ayi ne iya abinda ke hada kan jama'a shine bin wahayi ba bin ra'ayi ba kenan kowa ya aje ra'ayin sa ya aje san zuciyar sa ya dau abinda Allah ya faɗa da abinda manzon shi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam ya bayyana shine yace wal ara'il mutafarrika wato da ra'ayyuka wadanda suke mabambanta sai yace wal madhahibir radiyya wato da mazhabobi wadanda suke ar-radiyya wadanda suke fatattu koma baya lafazin ar-radiyya an ciro shi ne daga ar-radi idan aka ce ar-radi ko kuma ar-rada'a kenan lalacewar abu ya lalace ya koma gaba ɗayan sa ya koma mara amfani shine yace wal madhahibir radiyya wato da mazhabobi wadanda suke wato batattu sai yace misalil mushabbaha ko kuma misalil mushabbihati wato kwatancin al mushabbiha jama'a ce wadanda suka wuce gona da iri kamar yanda bayani ya gabata wadanda suke kamanta ubangiji subhanahu wa ta'ala da halittunsa domin sun kiyasta aikin Allah subhanahu wa ta'ala da ayyuka wadanda suke na bayi an gane ko tare da cewa ubangiji ta'ala ko ya kore ma kansa kamantacceniya da bayansa kamar yadda muka yi bayani dazu laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir komai na Allah subhanahu wa ta'ala bai yi kama da na bayansa ba to su al-mushabbiha sukan kamanta sifofi na ubangiji subhanahu wa ta'ala da na bayansa sukan kamanta ayyuka na ubangiji subhanahu wa ta'ala da ayyuka na bayansa shine malam yayi misalin sa ne yace misalin mushabbiha sai yace wal mu'tazila wato da al mu'tazila ita ma jama'a ce wadanda suka kauce ma tafarkin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi wanda su al mu'tazila wato su ma sun faru ne a kusan karshen wato tabi'ai wanda mazhabin al mu'tazila wanda ya kirkira shi akwai Amr ibn Ubay da Wasil ibn Afa wannan ibn Afa al-Azzan don haka aka ambace su da cewa al-Mu'tazila domin bayan mutuwar al-Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri wato sun ware sun koma gefe don haka a lokacin nan manya-manyan malamai irin su Qatada ibn Di'ama da sauransu suke ce musu ula'ika al-Mu'tazila waɗancan jama'a su ne al-Mu'tazila wanda sun ware sun koma gefe sun fita daga cikin layin ahlus sunna wal jama'a sun zo da wasu aqidu nasu wanda ya saba ma aqidar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da ita to shine ba da yayi misali anan yace wal mu'tazila sai yace wal jahmiya wato da jahmiya sune suka kore ma ubangiji subhanahu wa ta'ala dukkan abin da ya tabbatar ma kansa na sunaye da sifofi wanda akan danganta wannan mazhabi zuwa jaham wato ibn Safwan jaham ibn Safwan shine jagoran tafiyar wannan wato mazhaba ta al-Jahmiya sai yace wal Jabriya wato da su Jabriya waɗanda suka dau cewa bawa bashi da wani kasbi na shi game da alkhairi da sharri duk abin da ya aikata da na alkhairi da na sharri kawai tursasa shi ne ake kamar tankar gawa ce a hannun mai wanke ta sai yace wal Qadariya da Qadariya waɗanda sun kore alƙadari na ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda su kawai aqidar su wasu ayyukan sai ma in sun faru ne Allah yake sani da su na cewa bawa shi yake kaddara shi duk abinda ka aikata kawai kai ne ka aikata ma kanka halitta ce taka ta kanka bawa shi yake halittar ayyukansa alhali ko duk abinda bawa ya aikata wannan shine ya tsoruci wannan aiki amma aikin halitta ce ta ubangiji subhanahu wa ta'ala kamar yadda yake wallahu khalaqakum وما تعملون مالا ينشي وغيرهم دا وسنسو من الذين خالفوا الجماعة دا جكيون ودن دا سكا ساقا ما جماعة مياكي نهي دا جماعة أهل السنة والجماعة مبياكي نسنة رمزان الله صلى الله عليه وسلم شين ينشي من الذين دا da wasu su waɗanda khalaful jama'ata, wato suka saba ma kenan jama'a sune mabiyan alqur'ani da sunna. Wa halaful dalala, wato suka kulla kawance da bata, saboda dama duk wanda ya saki alqur'ani da sunna to ya kama hanyar bata, shine yace wa halaful dalala, wato suka kulla kawance da bata. Wa nahnu minhum bura'a, malan yace mu ba su mun raba hanya da su. Wa hum indana kullalun wa ardiya, malan yace su abun gaba ɗayan su waɗannan jama'u, malan yace batattu ne. Wa ardiya, kuma batattu ne domin aqidar su sun gina ta ne akan ra'ayi da san zuciya, ba akan alqur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine yace wa hum indana, yace su abun dullalun, wato batacci ne kenan, muna kiransu su dawo kan hanya. Wa ardiyahum, malan yace kuma batattu ne. Wa billahi al-ismatu wat tawfiq, malan yace tsaro da kariya. Wat tawfiq, wato daga dakatar. Wa billahi, wato da Allah subhanahu wa ta'ala ne ake samu, ba yanda za a yi bawa ya samu kariya, ya samu tsaro game da imaninsa da dukkan yanayin da yake ciki, dole sai ya koma zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wat tawfiq, kuma daga mukatar wannan daga Ubangiji subhanahu wa ta'ala ne, ba karfin bawa bane, ba dabararsa bane. Ubangiji ta'ala shi ke ma bawa dace ya dora shi akan tafarki wanda yake madaidaici. A nan muka zo karshen wannan littafi, fatanmu shi ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya amfanar da mu game da abin da muka karanta, sannan wato ya sanya sakamakon shi wannan mai littafi wato aljanna ce ta Firdaus Abubakar kiyama. Kuma fatanmu Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da mu akan wannan aqida, aqidar ahlus sunna wal jama'a. Insha Allah kenan zuwa sati na gaba kenan za mu diba littafin da ya dace mu sa a gurbe. Muna tunanin ko mu dawo da kitabu tauhid ko kuma mu sanya lum'atu da itikad. Insha Allah dai cikin biyu kenan kafin sati ya zo, insha Allah muna fatan za mu ga wani littafi ne ya dace insha Allah ya mai gurbin. Dan za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayka.